In Hebrews, Hebrews explains about the veil in the temple. How about Christ was the veil?
Wato yadda wancan labule Yesu Almasihu ya
And he was the high priest that went into the Holy of Holies. When he ascended to heaven. And you could go, okay, that was all inspired by God. But he goes, I could tell you about a bunch of other things. In the tabernacle in the wilderness. But he doesn't. The implication is we're supposed to be able to figure it out.
Wato ma'anan ana so mu da muke sujada mu fahimci menene Allah ke fada.
So don't just think, well, if the passage is referenced someplace else.
Kada mu ce idan nasin yana magana ne akan su kawai.
Then we can think about it deeper.
Cewa ba za mu yi zurfin tunani akan shi ba.
We're to think about it deeper.
Cewa ba ma so mu yi tunani zurfi akai.
And trust that God will reveal truth.
Kuma mu gaskanta Allah wanda ya bayyana wannan gaskiya.
So David says, look.
Dauda yace ku lura.
That whole thing was because they were trying to test God.
Dalilin da halaka ya faru akan su domin basu gaskanta da Allah ba.
To see if he would really respond. And so we can look and see where God gives a commandment.
So ya kamata mu lura duk lokacin da Allah ya bada dokoki.
Like women stay silent in church.
Musamman a matsayin mata.
And we can go, wait, we're not obeying.
Kuma muka zama da ra'ayin cewa ba mu da dalili, amin ba za mu yi biyayya ba.
So we're testing God.
Ya kasance muna gwada Allah kenan.
And we're not to do that.
Bai kamata mu yi haka ba.
They tried me though they saw my work.
Sun gwada shi kuma sun ga aiki.
So he's taking that and saying, they saw his work, we're supposed to be able to see his work.
Wato yana faɗa cewa sun ga ayyukan shi, sun ga mu'ajizan shi.
They all say that God is in control.
Suna cewa Allah shi ne ke bisa duka.
And why do you disobey?
Amma me yasa suka yi rashin biyayya?
That says for 40 years I was grieved with that generation. And it is a people who go astray in their hearts. They do not know my ways. If you want to test God, it means you don't know his ways. Think about that. You hear something like
sai mu ji wani abu kaman
a prophet
wato annabin ƙarya
who says that he speaks the words of God
wanda ke cewa yana furta maganar Allah.
If he ever gets anything wrong
amma duk lokacin da ya faɗa da kuskure
he's worthy of death
hukuncin shi mutuwa ne.
But you love to have prophecy in your churches.
Amma sau tari mukan yi wasu annabci a ikkilisiyoyi.
And they get it wrong.
Wanda sai mu ga ba gaskiya bane.
And you don't say this man does not know God.
Kuma abun mamaki bari mu maimako mu ce wannan mutum bai san Allah ba.
Understand that means God is grieved with you.
Mu fahimta cewa duk lokacin da muka faɗa abin da ba Allah ne ya faɗa ba. Allah yana bakin ciki da yin haka.
Because instead of trusting God,
domin sun daina gaskatawa da Allah.
You are testing God.
Wannan ya zama gwajin Allah kenan.
And understand God's response.
Mu fahimci me Allah zai yi.
He says you don't know my ways.
Ko me Allah zai faɗa? Allah ya ce ba ku san tafarkuna ba.
If you think that a foreteller
idan muna gani kaman mu masu faɗin maganar Allah ne
could ever be wrong
kuma akwai kurakurai
if they're foretelling God
idan muna furta maganar Allah
according to the word saying I have heard from God this is true
muna cewa abin da muka ji daga Allah kenan kuma gaskiya ne
it means
wannan yana nufi cewa
you don't know the God
wannan yana nufi cewa ba mu san Allah ba idan maganar da muka faɗa bai cika ba.
You don't know his ways.
Ba mu san tafarkin shi ba.
Be afraid.
Ya kamata ya zama abin tsoro.
Lest he swears in his wrath.
Bari nufin shi ya zama namu.
They shall not enter my rest. But then you go to Hebrews 4.
Ibraniyawa sura 4.
And Hebrews 4 is about the same story.
Ibraniya sura 4 yana jaddada labarin da muka karanta a cikin littafin gidaya.
Only the writer of Hebrews.
Sai dai kalmomin dake Ibraniyawa
understands it even more deeply.
Ya shiga da zurfi.
And says things about it.
Ya faɗi wasu abubuwa dake da alaka da inda muka
fito. That are beyond what David said about it.
Ya faɗi abu da zurfi akan maganan da Dauda ya faɗa a Zabura. Mu duba daga aya ɗaya.
Therefore, since a promise remains of entering his rest,
saboda haka tun alkawarin shiga inuwarsa nanan,
let us fear lest any of you seem to have come short of it.
Sai mu yi tsananin kula kada ya zamana waninku ya kasa shiga.
So the writer of Hebrews,
so za mu ga kalmomin da ke Ibraniyawa,
because that really wasn't about that land in the Middle East at all.
Bai daidai da amin da wancan maganan da ke gabas ta tsakiya.
It was really about the true promised land.
Yana magana ne akan kasa ta alkawari na hakikani.
The true rest God gives.
Wato wuri mai hutu na hakika.
So when he swore in their his wrath that they would not enter in.
So duk lokacin da ya rantsa cewa ba za su shiga hutun shi ba.
He's going, it wasn't about that.
Ba yana magana akan kasar alkawari bane.
He says, let's fear lest you seem to have come short of it.
Wato yana magana ne akan mu.
In other words, Israel was a picture of the church.
Wato ita Isra'ila hoton ecclesia ne.
Would you be like the nation of Israel?
Ko muna so mu kasance kaman al'umman Isra'ila?
Where you're saying,
wanda wato muna cewa,
we're not going to obey.
Cewa ba zan yi biyayya ba.
And then it's not just that God will punish you.
Domin mun san hukuncin Allah zai zubo akan mu.
Instead, he will swear in his wrath.
Wato idan muka yi watsi da maganar sa zai rantse a cikin fushin sa.
You will never enter into it.
Zai rantse a cikin fushin sa cewa ba za ku je wajen hutun nan ba.
For indeed the gospel was preached to us as well as to them.
Shi ma kamar yadda aka musu wa'azi, mu ma haka ake mana wa'azi.
They saw.
Sun yi rashin biyayya.
The deliverance of God.
Daga magana Allah.
Just like the church claims to see the deliverance of God.
Ecclesia mun ga ceton Allah sau tari.
But the word that they heard did not profit them.
Amma kalmomin da muka ji bai zama mana da amfani ba.
Not with faith in those who heard it.
Sukan yi kawai abin da suka ga daman yi.
For we who have believed.
Mu da muka gaskanta.
Do enter that rest.
Mu da muka gaskanta mukan yi ba ma biyayya da shi.
So even imagine the picture here.
So ina so mu kalli wannan hoto.
You have probably about 3 million people.
Watakila mun san hanyoyi daban-daban na su.
That are sure they're entering the rest of God.
Waɗanda amma gaskiyan shi ne zai zama da wahala a shiga hutun nan da aka shirya mana.
And then God tells them, go into the promised land.
Amma Allah ya faɗa ku shiga cikin wannan ƙasan alkawari.
And they see the giants there.
Amma sun ga anakawa a wurin manya-manyan mutane.
So they go, we're not going in.
Suka ce ba za mu shiga ba.
And Caleb and Joshua go in.
Amma Caleb da Joshua su sun shiga.
The writer of Hebrews is saying.
Marubucin Ibraniyawa yana cewa.
That 3 million people is the picture of the church.
Waɗannan mutane miliyan uku hoton ecclesia ne.
Caleb and Joshua. Caleb and Joshua.
Caleb da Joshua su ne ya kamata su zama na misali mai kyau.
Are the picture of those who have faith in the church.
Caleb da Joshua hoton ko kuma kwatancin mutanen da ke da bangaskiya ne a cikin ikkilisiyoyi.
When Jesus Christ says,
lokacin da Yesu Almasihu ya ce,
wide is the path that leads to destruction.
Lokacin da Yesu Almasihu ya ce, hanyar da ke zuwa halaka babban hanya ne.
And narrow is the path that leads to life.
Kuma hanyar zuwa ceto hanya ne matsatsiya.
You have 3 million.
Mutane miliyan uku.
That call themselves the people of God.
Wadanda suna bugun girji cewa su jama'an Allah ne.
Who are on the wide path to destruction.
Suna hanyar halaka.
And two.
Daga cikin miliyan uku mutane biyu ne kacal.
It's also true that Moses was on it.
Mutane ne biyu ne kadai wadanda suke da ban gaskiya.
Because later, for a different reason, he's not allowed to go in.
Har ma Musa idan mun lura shi ma baya cikin biyun nan.
So 3 people.
Okay, idan hada da Musa sun zama mutane uku.
Out of 3 million.
Daga cikin miliyan uku.
We're on the narrow path.
Sun bi hanya matsatsiya.
That led to life.
Sun tsira.
When Jesus Christ said there's only a few.
Lokacin da Yesu Almasihu ya ce mutane kadan ne.
Why do you think so many Nigerians are saved?
A ganin mu me yasa muna tunani kaman duka ƴan Najeriya sun samu ceto.
That's what that story is about.
Shine abin da wannan koyarwa ke koya mana.
You can interpret it at the basic level.
Za mu iya fassara a bisa-bisa.
Which is very useful.
Yana da muhimmanci.
You can interpret it at a deeper level.
Za mu iya fassara shi cik da zurfi.
Which is more useful.
Wanda ya fi inganci ko tasiri.
And then you can interpret it at an even deeper level.
Za mu iya fassara har yanzu mu ƙara yin zurfin fassara.
And that's even more useful.
Kuma zai zama da tasiri sosai.
And then the writer of Hebrews.
Marubucin Ibraniyawa.
Makes this argument.
Ya yi wannan bayani.
That since David wrote.
Cewa tun lokacin da Annabi Dauda ya rubuta.
In verse 7.
A aya bakwai.
And he designates a certain day.
Cewa ya sa wata rana ta musamman.
Saying in David.
Wato Dauda ke fada.
And they understand.
Bisa ga fahimtar su.
One of the principles I set of biblical interpretation.
Daya daga cikin dokokin fassarar littafi mai tsarki.
Is the precise words used.
Wato sai a lura da kalman da aka mora.
Are very important.
Kalman da aka mora suna da tarin muhimmanci.
We shouldn't think that God is just frivolously choosing what to say.
Ba Allah yana moran kalmomi barkate bane.
When David said today.
Lokacin da Dauda yace yau.
The writer of Hebrews is saying.
Marubucin Ibraniyawa yana cewa.
Since David said today.
Da yake Dauda ya faɗa yau.
After such a long time.
Bayan lokaci mai tsawo.
As it has been said.
Kamar yadda aka faɗa.
Today if you will hear his voice.
Cewa yau idan kuka ji muryarsa.
Do not harden your hearts.
Kada ku taurare zukatanku.
For if Joshua had given them rest.
Domin kaman yadda ya ba ma Joshua hutu.
Then he would not afterwards have spoken of another day.
Ba zai faɗi wani rana ba kuma.
There remains therefore rest for the people of God.
Wato ana maganan hutu ga jama'ar Allah.
To see the argument.
Mun ga abin da ake faɗa nan shine.
He's looking at the same story.
Ana duban labarin Bani Isra'ila ne.
But he's connecting it to what David said.
Kuma yana hadawa da abin da Annabi Dauda ya faɗa.
And saying from that story and from what David said.
Daga koyarwan da ko kuma labarin da Dauda ya bayar.
It proves that we can still be saved now.
Yana nunawa cewa mu ma za mu iya samun ceto ko tsira.
Do you see the concept?
So mun ga koyarwan.
You can look at passages.
Za mu iya ganin littafi mai tsarki.
At a basic level.
Bisa-bisa.
At a deeper level.
Za zurfi.
At a deeper level.
Zurfi kuma.
And keep going deeper.
Yawwa, mu ƙara zurfafawa, mu ƙara zurfafawa.
Because there's always more there.
Domin kusan kullum akwai abin da za mu samu daga cikin maganar Allah.
You'll never come to the end of it.
Ba za mu taɓa ƙarasawa ba. Ko kuma zuwa ƙarshe.
One thing to warn about.
Wani abin da ya kamata mu yi la'akari akai kuma shine.
When you come and you think more deeply about a passage.
Duk lokacin da muke zurfin tunani akan nasi.
Is you must be able to make an argument.
Ya zama tilas mu iya faɗin wani abu akai mai ma'ana.
Why it's correct.
Wanda yana nan daidai.
It can't just be.
Ba zai zama kawai
God gave me this interpretation.
Ba zai zama kawai Allah ya bani wannan fasara na nawa da kaina.
The word of God.
Maganar Allah
was not given.
Ba a bada maganar Allah domin
for private interpretation.
Domin kowa ya zama da nashi fasaran shi na kanshi ba.
Which means
wato ma'ana
that any deeper interpretation that you come to,
wato duk kowane zurfin fasara da muka tsinci kanmu a ciki,
you must be able to say,
ya zama tilas mu iya fada,
here's why from scripture,
mu iya fada cewa ga dalilin da maganar yake fada kaza,
I believe that's true,
yawa ga dalilin da na gaskanta ga abin da maganar Allah ke cewa.
It's not just the Holy Spirit has shown me.
Ba kawai mu wayi gari cewa ai ruhu mai tsarki ya fada min.
That's a sign.
Wannan alama ne
that it's a false doctrine.
Wannan alama ne na rukunai na ƙarya.
Because the Holy Spirit was sent
domin ruhu mai tsarki
to declare what the Son said.
Domin ruhu mai tsarki yana goyon bayan abin da Allah da ya fada.
He says, I cannot say anything of my own.
Domin Yesu yace ba zan fadi ra'ayin kaina ba.
I can only say what was given me.
Zan fada abin da aka bani ne.
So when you say, oh, this is from the Holy Spirit.
So duk lokacin da muka wayi gari cewa wannan daga ruhu mai tsarki ne.
And you can't tie it back to the word of God.
Kuma ba za mu alakanta shi da maganar Allah ba.
It may have been a spirit.
To akwai damuwa.
But it wasn't the Holy Spirit.
Zai zama ruhu ne amma ba ruhu mai tsarki ba.
Because the purpose of the Holy Spirit.
Domin manufar ruhu mai tsarki
is to glorify the Son.
Manufar ruhu mai tsarki shine domin ya daukaka dan.
And to glorify the Father.
A daukaka uban.
He doesn't glorify himself.
Baya daukaka kanshi.
So whenever you think a deeper interpretation,
so duk lokacin da muka tsinci kanmu a cikin zurfin fasara littafi mai tsarki,
and it's really important to think more deeply,
yana da muhimmanci mu yi zurfin tunani,
because that's how the church advances,
domin haka ne ta haka ne ecclesia za ta habaka.
Think about it when you teach a child.
Bari mu yi misali lokacin da kake koyawa yaro
kare. How to read, for instance.
Yadda misali yadda kana koya mishi karatu.
First you read them books.
Da farko kai ne zaka karanta mishi.
And then you get them to start reading books to you.
Yawa sannan su kuma su karanta.
But at some point they're supposed to read them for themselves.
Har ma su kai ga su karanta domin kansu.
And the more they read them for themselves,
kuma idan suka ci gaba da yin haka,
the deeper their understanding is.
Sai za su shiga zurfi-zurfi.
It's the same picture for the word of God.
Abin haka yake idan muka dubi maganar Allah.
You start by walking people through it by hand.
Wato za mu fara daga bisa-bisa. Har mu shiga zurfi.
Like David does in Psalm 95.
Yawa kamar yadda Annabi Dauda yayi a Zabura ta 95.
Or like Hebrews 4 does.
Ko kuma idan muka dubi Ibraniyawa sura 4.
But then you're supposed to learn to read it for yourself.
Sannan mu fara koyon karatu tukunna da farko domin kanmu.
When you read it, you just get the most basic.
Yawa duk lokacin da muna karantawa domin kanmu, sai muna samun amfanin shi tun daga bisa-bisa har muna shiga zurfi-zurfi.
But as you read it more and think about it more,
kuma duk lokacin da muna karantawa akai akai kuma muna tunani akai akai,
the books that a child likes to read,
yawa zamu ga muna shiga zurfi-zurfi.
When they first learn to read,
duk lokacin da yace yayin shi, duk lokacin da suka fara koyon karatu,
it's pretty quick when they move on to,
wato sai suna tsintan abu da sauri-sauri suna shiga da zurfi-zurfi.
And that's how we're supposed to be with the Lord.
Kuma ya haka ne ya kamata mu tunkari littafi mai tsarki.
You know, yesterday,
ajiya,
I used the example of the fig tree.
Na ba da misalin itacen baure
that Jesus Christ cursed.
Wanda Yesu Almasihu ya la'anta.
And when I used that example,
misalin da na bayar,
I didn't walk through.
Ba wai kawai na fada daga ka bane.
Why I believe that.
Ba wai kawai na fadi ga abin da na gaskanta bane.
So I want to give you an example of biblical interpretation later this morning.
Bari na ba ku misalin fasaran littafi mai tsarki bisa ga kaida.
I'm walking through that actual passage.
Mu mori wancan nasi.
And try to put these principles into practice.
Sai mu mori wadannan kaidodi a cikin ayyukanmu.
But when you think about something that's deeper.
Duk lokacin da muka yi tunani akan abin da ke da zurfi.
Like the melon being cast into the sea is the gospel going to the Gentiles.
Misali wannan dutsen da aka ce za mu jefar a cikin teku a misalin bishara ne.
You have to realize.
Ya kamata mu gane.
When you read that.
Duk lokacin da muka karanta wancan labari.
You right away recognize something else is there.
Ya kamata mu fahimta cewa akwai wani abu a wurin.
It's in multiple gospels.
Yawa, ana magana ne akan bisharu.
Jesus curses a fig tree.
Lokacin da Yesu ya la'anci itacen bauren.
It's found to be withered.
Kuma ya yankwane nan take.
There's clearly something else going on.
Wannan yana nuna mana akwai wani abu a wurin.
In my church, I've finished Exodus at this point.
A ecclesiata.
And in preaching through Exodus.
Yayin da nake koyarwa a cikin littafin fitowa.
You had passage after passage.
Mun samu wani nasi.
It's clear that's not all that's there.
Wanda ya nuna mana a fili ba abin da ake tunani ba.
For instance, there's a table in the tabernacle.
Yawa, an sa teburi a bisa alfarwa.
That they would put bread on it that was overflowing on the sides.
Da gurasa da ke sama wanda har yana zuba.
And they would have to swap it out every week.
Ya zama dole a kawar.
And only the priest could eat it.
Kuma priest ne kadai zai iya ci.
When you read a passage like that.
Duk lokacin da muka karanta wani wuri kwatan kwacin wannan.
You should immediately say.
Ya kamata ka ce.
God has a deeper meaning here.
Allah yana da wani ma'ana akan wannan, me yake nufi?
That's not. There was a table.
Akwai teburi.
They did do that bread.
Akwai kuma gurasa akai.
But the point of them doing that.
Amma kwayar magana a wurin shine.
Was not just to have the bread for the priest to eat.
Ba kawai maganan bread ne wanda shi priest zai ci ba.
When you want it fresh instead of sitting there for a week.
Aha, duk har kusan sati akan table.
Clearly the passage itself.
Wannan nasi yana magana ne.
Is showing that you must go deeper than just what, the superficial.
Nasin yana fada maka cewa ya kamata akwai ma'anan wannan.
And never think you'll reach the depths of the richness.
Ya wato kada mu yi tunanin wani abu daban.
Of the word of God.
Mu yi dubi abin da ke ciki.
But to make sure it's okay or make sure it's a valid interpretation.
Mu tabbatar cewa kullun fassaran ya zama bisa ga ka'ida.
It needs to be reasonable.
Ya kamata ya zama da ma'ana sosai.
Literally meaning coming from reason.
Ya zama da ma'ana mai kyau.
Logos.
Wato kalma.
The Greek term.
Logos wani kalma ne daga Helenanci.
Jesus Christ is the Logos.
Yesu Almasihu shine Logos, wato kalman Helenanci.
Which is how we get the word logic.
Daga wurin ne muka samu kalman nan a turanci da ana kira logic, wato tunani mai nazari.
People want to pretend like.
Mutane suna so su yi tunani kamar haka.
Christianity is all about emotion.
Cewa ai Christianity kawai magana ne akan rausayawa da bid'a.
But the word is all about logic.
Amma kalma ya shafi zurfin tunani.
When we reason with the scriptures.
Duk lokacin da muka sa tunanin mu cikin maganar Allah.
Is what drives the emotion.
Shine yakan sa jiki ya motsa.
God the Father.
Allah Uba.
Sent Jesus Christ.
Ya aiko Allah da.
To gather those who would worship him.
Domin ya tattara masu sujada wanda za su mishi sujada.
Not with emotion.
Ba mag domin su yi bid'o'i ko kuma rausayawa ba.
But in spirit.
Amma cikin ruhu.
Meaning in the spirit of God.
Wato cikin ruhun Allah.
In truth.
Da gaskiya.
Emotion is a result.
Shi abu da ya shafi motsa jiki ba shine Allah yake so ba.
Not a basis.
Ba shine tushen sujada ba.
Holiness.
Rayuwan tsarki.
Walking in the spirit.
Tafiya cikin ruhu.
Understanding the truth.
Fahimtar gaskiya.
That's the basis for worship.
Shine ainihin tushen sujada.
Joy is the response.
Wato murna na da ya ta wajen nausayawa sakamakon gaskiya ne.
Man always believes, fallen man always believes
this.
That if you stir up emotion, you're worshiping.
Sujadamu.
You know, there's in the first 1,000 years after Christ. People kept building bigger and bigger buildings. Why did they build bigger and bigger buildings? You know, all these huge cathedrals. It was because if you put an organ at one end and played music, it would reverberate off the walls. And people's emotions would be stirred. And they would think they were worshiping. They rejected truth for emotion. They said the basis of worship was emotion. The basis of worship is truth. I'm not sure it's true in Nigeria. But in America, the worship leader,
she may be the sujada,
is usually the leader of the band.
Yena amfani da suna aiki tare da shugaban band.
Because the leader of the band stirs up emotion.
Domin shi shugaban band shi sukan fuskanci motsa jiki ne.
In God's plan,
a cikin shirin Allah,
the worship leader
shugaban sujada
is the preacher.
Shine mai wa'azi.
Because the response to truth,
domin shi yana bada karfi ne ga gaskiya,
is to worship God.
Wato saboda ayiwa Allah sujada.
That picture I told you,
hoton da na nuna muku dazu,
of 3 million people,
na mutane miliyan uku,
and God saved 3.
Amma Allah ya ceci uku daga cikin miliyan uku.
Before that,
kafin wannan lokaci,
if you look at how long the earth lasted,
idan muka dubi shekarun nan,
before the flood,
kafin ruwan tufana,
and then you look at how long people lived,
muka ga yadda mutane suka dauki shekaru da dama,
when the flood came, there were probably a lot more people on the earth than there is now. If you do the math, there were probably a lot more before.
Idan muka duba a cikin tsanaki a lokacin kafaruwan tufana, akwai mutane da yawa a duniya.
And God saved.
Amma Allah ya ceci takwas kawai.
That should cause you to worship.
Wannan kadai ya isa mu yi tunani da sujada ta gaskiya.
That should produce in you.
Ya kamata wannan ya haifar
the emotion of fear.
Ya haifar da tsoron Allah.
And a means to worship God is fear.
Wato sujada ga Allah cikin tsoro.
He's called the fear of Isaac.
Wato ana kira tsoro kwatankwacin na Ishaku.
Truth is to produce emotion.
Gaskiya zai iya haifar da motsa jiki.
Emotion is a fake way to worship.
Amma motsa jiki ita kadai ka taukau hanya ne na jebu na sujada.
So when I say think deeper thoughts,
So duk lokacin da nace mutane na jebu suna
tunani. If you reason from scripture.
A duk lokacin da muna tunani akan
littafi. If you harmonize other passages.
Idan muka yi sa littafi mai tsarki na muwafaka da juna.
If you see more of the glory of God.
Idan muna ganin daukakan Allah a cikin masujada.
Then you worship.
To sujada mu ya zama na gaskiya.
And then you rejoice.
Kuma wannan ya kamata ya haifar da farin ciki.
If you truly know him.
Idan dai da gaskiya haka muke yi.
Because he killed billions and saved 8.
Idan an samu mutane da yawa kuma Allah ya ceci 8 kawai.
Noah, his 3 sons.
Noah kuma shi annabi Nuhu kuma an ceci 3 daga cikin miliyan 3. Aka ceci 8 daga mutane biliyoyi.
So if you are saved.
So idan muna cikin cetattu.
You should be overwhelmed with joy.
Muna cike da murna.
Because it's an amazing thing.
Domin abu ne na ban mamaki.
If God saves anyone.
Yadda Allah ke ceton kowanne mutum.
Truths of God produce worship.
Gaskiyar maganar Allah yana haifar da gaskiyar sujada.
Deeper truths.
Zurfafan gaskiya
produce deeper worship.
Zurfafan gaskiya yana haifar da zurfin sujada.
But you must be able to logically go from one thing to another.
Amma ya zama tilas mu shiga cikin maganar mu tsinci gaskiyar.
Because God is a God of order.
Domin Allah Allah ne na order.
Somebody else must be able to follow your reasoning.
Ya zama tilas wasu daga cikin mu mu bi salon fasara magana Allah yadda ta kamata.
Because it must be verifiable that it's not a private interpretation.
Ya zama tilas mu tabbatar cewa fasara mu ba fasara namu ne na son zuciya ba.
And then it must harmonize with the rest of scripture.
Kuma ya zama tilas duk fasara mu yayin muwafaka da duk sassan littafi mai tsarki.